Mai sauraro sunana Yusuf Nadabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 7 wanda take zamanta airport karkashin mashari'a Muntari Garba Dan Dago inda kotun ta sanya yau da ci gaba da shari'an nan wanda ƴan sanda suka gurfanar da wani lawyer mai suna barrister Isani tun a ranar 8 ga watan 2 na wannan shekarar bisa korafin da wani mai suna Umar Musa yayi akan cewar ya sayi fili a wajen wannan lawyer mai suna AA Sani akan kudi naira miliyan 7 daga baya ya gano cewar lawyer ya kuma sayarwa da wani mutum filin akan naira miliyan 4 ko da yake a baya lawyer ya musanta wannan zargi inda ya ce kalan sharri ne kuma a yau aka saka dan ci gaba da ita wannan shari'a kuma tuni kotu ta zauna da zarar an kirawo ita wato takaddar wannan gara gaban kotu za mu sake dawowa dan jin abin da aka yi a yau din Yusuf Nadabu Ismail daga nan kotun magistrate mai lamba 7.